famata da ke a gasar FA Cup na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta yi wajen da kungiyar kwallon kafa ta Newport County kwallo biyu da nema a karawarsu ta biyu inda a karawarsu ta farko kungiyar suka tashi can jaras a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Tottenham za su kara tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Charlton idan muka liga kasar Spain kuwa bangaren kofa da rai na kasar Spain har ila yau a jiya ne kungiyar kwallon kafa ta Sevilla ta yi wajen da kungiyar kwallon kafa ta Leganes a wasan kusa da na karshe wato semi final karo na biyu inda karawarsu ta farko suka yi canjar ɗaya da ɗaya a gidan Leganes yanzu haka ne Sevilla tana jiran wasan karshe ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Valencia ko kuma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wanda za su kara a yau inda karawarsu ta farko Barcelona ta doke kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kullo ɗaya mai ban haushi za a buga wasan ne yau da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chad na dare dan muka liga kasar Faransa ko a gasar Coupe de France a jiya kungiyar kwallon kafa ta Men ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Kwanz da kwallo 3-2 agogon daga kai sai mai tsaron gida bayan an tashi a wasan can jarar 2-2 Lens ko ta yi waje road ne da kungiyar kwallon kafa ta Troyes da kwallo 1 mai ban haushi Chamberlain ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Grenville da kwallo ɗaya mai ban haushi tafiye bata ji daɗi ba a hannun Lyon domin Lyon ta yi waje road da ita da kwallo 2-1 a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Grenoble da kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad har ya yi labarin namu tsohon ɗan wasan kwallon kafa na kasar Senegal wanda ya taka leda kungiyoyi daban-daban na nahiyar Turai inda ya biyo su kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Bolton Wanderers Sunderland da kuma Blackburn Rovers da kungiyar kwallon kafa ta Leeds United duka a kasar England da suna Ashley Diop na sha'awar shiga siyasa don tsayawa takarar shugaban kasa a can kasar ta Senegal Hadiyar Diop mai shekaru 37 da haihuwa wanda ya shafa sama da shekaru 12 yana fafata a wasan kwallon kafa a yankin nahiyar Turai ya ce ya yanke shawarin don yin siyasa ne saboda yana da jama'a wanda suke jiran ya canja abubuwa a kasar tasu ta Senegal ya kuma ce yana shirye da jagoranci matasan a yankin su don kawo canji mai ma'ana a kasar ta Senegal kwanan nan ne dai tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wanda ya buga a kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain na kasar Faransa George Weah dan kasar Liberia ya kasance zababban shugaban kasa a kasar tasu Liberia mai kyakkyen iko iya abin da ya sawa ga kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya.